before us? Who can be against us? Masuna saranemu, Masuna saranemu, ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki. Masuna saranemu, mun fi gaban misali, oh, mun fi gaban misali, ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki. Masuna saranemu, hey,
Masuna saranemu, Masuna saranemu,
Masuna saranemu,
ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki.
Masuna
saranemu,
Masuna saranemu,
Masuna saranemu, ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki. Masuna saranemu,
Masuna saranemu,
Nasara, Namune,
we are born and conquer.
Nasara, Namune, ina
karfin shedan
tunda Yesu
yana mulki.
Masuna saranemu,
Masuna Alanjia shine yau har gobe, to ina karfin mu tunda Yesu yana mulki. Masuna saranemu, ai mun fi gaban misali, hey, mun fi gaban misali, ina karfin shedan tunda Yesu yana mulki. Masuna saranemu, Nasara namune,
Nasara.